Sai da san ka bara mazuni
la ilaha illallah
ഞങ്ങൾ ജാഹിലി ചെയ്യുന്നു. Kawai da sayanin fata nake mura daga so ne
Muhammadur Rasulullah Allahu
Ni taskar mura da ce kasga ta inda bi da shi a bani
Muhammadur Rasulullah Allahu
Kai ja ka dai ne ya komai na sitira ya bani
Muhammadur Rasulullah Allahu
kai mai san gani ka kallu muradu kwarai zaka gane shine sani
Muhammadur Rasulullah Allahu
Allah ka kare ba mu bai uta san yawa zuciyar mu san Allah da salati ga sayyidul kaunai ne
Muhammadur Rasulullah Allahu
kai gaskiya zubar sa da banne mai kin kashe ka da su ne
Muhammadur Rasulullah Allahu
kai san kashi ya tare Kausar Farida aini da aini
Muhammadur Rasulullah Allahu
in ka yabe shi zamu yaba maka in ka kishi kar ka maso ni
Muhammadur Rasulullah Allahu
bai san ka ko ina yake naune zai kishe sai shaytani
Muhammadur Rasulullah Allahu
sarki ya kai na sarki ne sirri da madadin ka ka bani
Muhammadur Rasulullah Allahu
kashe huwa ke zance kuma ni tun azali da shi haka yo ne sirrin sanin kake bance ni
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu
ko ya ji ka yaya sara kan san ka har su jin an kai ni la
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahu
kulliya shirye ni
Allah
Muhammadur
Rasulullah Allahu
karni yana cikin zamani ainil yaqini ainil aini
Muhammadur Rasulullah Allahu
zancan mu daiman zancan kai dan nayi kuskure ya ke ni
Muhammadur Rasulullah Allahu
madafa majingina mabaka dan kaunar ka har guba aka bani
Muhammadur Rasulullah Allahu
ai kai ne cikin sani da bayyuta wajen rura da alqur'ani
Allahu
ne ta boye salam sarkin nabi ka wuce nuni kai na samu tilas a ganni dolaji ne
la
ilaha illallah muhammadur rasulullah allah ai shi sabiya cikin hansi ya sun annuwa da su aka nuni
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
to mu shawule zaman mai tashi kai mu kire ka saurare ni
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
ci shaje sitirar mu ya lafiyar jikin shaihani
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
kai bulbuyu babban suna suna na badinin ka ka bani
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
kabai da ce bana kafin da sai bulbul hali
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
wai waye ya so kabai sama ba zuhuri mabayyanar sa budu ne
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
mai ai sauja ya tsum maza da kai suka nuni
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
bankan na tambaya ya gausi ina bida gare ka ka bani
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
na durkushe tashe ni
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
ai kai ne abin kira hakika kowa da kai muradi ya gani
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
na buntuwa aliki duba isar bara ga tijani
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
to gashe jafarin ka suna ga sarki sunu sunu lilai ne
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
gashe sani zanguna malam mai kusa ya zamo majnuni
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
arhama tambarin ka da bangi kai tambaya baka bayani
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
mai girma ne tsanin muradi shine sahi
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
dubai sata abdul qadir zari da kai ya sami yaki ne
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
babban bango sunan ka sahibin zamani
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
dubai sata shagili ya zuba gobir abin yabo kai bini
la ilaha illallah muhammadur rasulullah allah
jane majzubi bani abida bayani
la ilaha illallah
zama janya ta janye janye ka jani
la ilaha illallah muhammadur rasulillah allah
tu bai sar tamamin lahi jazuli da kai ya fidda bayani
la ilaha illallah muhammadur rasulillah
Ibrahim ba sar magani shaitani
la ilaha illallah muhammadur rasulillah allah
tu ba razmi dan sani kinin ka ne ya bashi kini
la ilaha illallah muhammadur rasulillah allah
ya allah da shehu dan baitukan cikin diwani
la ilaha illallah muhammadur rasulillah allah
ahmad abul butuwa ji shahidan shi muradi saurare ni
la ilaha illallah muhammadur rasulillah allah
mumbai tambayar mawakin ni ne taka da kaba an san ni
la ilaha illallah muhammadur rasulillah allah
la ilaha illallah muhammadur rasulillah